أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شابك ويدا وطن جمعة الأولى شكرا تا دبو دلي هؤلاء الأربعين دبيال هجرية وانديدا تردد وطن شابي شكرا تا دبو بيدا إشرين دا أكو ميلادية زم تغبر كراتن سنن نالمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وانشيني دار سمنا سبعين دا ترى زم تاشكم تكيم بابي باب السجود على الأنفل باب صفة السجود كوكو باب كيف السجود أتكم وتنسخة باب نتاليد همسن دا شدة الإمام ابن ما أبي داود السجستاني كتوا باب صفة السجود باب نكي بيان صفة سجدة حديثي نا دالي تقوص دا قمية ترد دي زم تاشي الإمام كتوا حدثنا ربي ابن نافي أبو توبة أخبرنا شريك أتكين قائل دمكتا وبعد كليات الحديثية munga cewa kullu abu tauba sikat dukkan wani marawaci mai suna abu tauba babu da ifi cikin su akhbarana shariku an abi ishaq yake cewa wasafa lana al-bara ibn azib bara ibn azib ya sufanta mana asujada ma'ana fa wada aydayhi sai ya aza hannun shi wa atamada ala rukbatayhi ya dogara akan guyoyin shi wa rafa'a ajizatahu sai ya dago kugun shi wa qala sai ce haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sujudu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sujada anan gurin cikin wannan hadisin da yake cewa rafa ajizatahu ya dago kugun shi nan ana amfani da al-ajiza ga mace amma nan sai yi isti'ara shi ga namiji hadisi na gaba hadisi na 1892 al-imam yake cewa haddathana muslim bin ibrahim akhbarana shu'ba an qatada an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanadin koda mutum bai san inda mun hadisi ya bai buƙatar bincike muslim bin ibrahim shu'ba qatada anas babu mai buƙatar bincike cikin wannan sanadin yake cewa ay tadlu fi sujudi ku daidaita cikin sujada wala yatarshu ahadukum zira'ai kada ɗayan ku shinhuda zira'an shi iftirashil kalbi shinhudawa irin takari hadisi na 1893 al-imam yake cewa haddathana qutaiba akhbarana sufyan an ubaydullah ibn abdullah an ammihi yazid ibn al-asam an maimuna annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada ya kasance idan yayi sujada jafa bayna dai sai ya ware tsakanin abun nan hannuwan shi hatta law annabi hamatan hafta da a ce wata karamar dabba wata el kardan akuya ko el tumkiya shi ake ce ma albahama waladud da an dan tumkiya karami aradat an tamurra ta hata dai yake so ya wuce ta karkashin shi da sai wuce karkashin kashin annabi alayhi salatu wassalam saboda yadda a sujada yake warewa haka sosai saboda kan manta shi ba ma mu bane cikin wannan yake ma mu da wuya ya samu damar wannan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude ya to haka nan mutun cikin sallar shi in shi daya ne ba cikin sahu bane zai iya shine mai iziya yake cewa wa jafir rajul baina jambaihi mutun zai bude tsakanin hannuwan shi a cikin abun nan cikin sujada hadisi na 1904 الإمام البخاري أي تقصي حدثنا كتوى عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس وانديكي بعد حديثين تفسير لغا عبد الله عن عباس يكتوى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازوما أنه عليه الصلاة والسلام من خلفه تباينشي فرأيت بياد إبطيه يناتكين سجد معنا سينغا اللنغ همتشي وهو مجخين النبي أبوه دماثننشي karfar raje dai kuma ya ware hannuwan shi ya bude su yana mujahhin fataha adudai da ma sanin shi bai game su ba haka ya bude su da jikin shi haka yi sujada da na ganshi annabi alaihi salatu wasalam hakkalin hama tashi yana bayyana hadisi na 1895 al-imam yake cewa haddathana muslim bin ibrahim akhbarana abbad bin rashid akhbarana al-hasan أخبرنا أحمر بن جزا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوى أنه مسئلة أمنشن الله كان إذا سجد يكسن تي إدن يأيس وجد يأتي جافة أبدو سي يبود دماء سنش أنجن بيه غمي ده حكال قرن شي حتى نأويله هسيمون توسي يامش حتى نأويله ما أنا نترحم أليه yadda yake warewa to sai ya mishi muke cewa kaddi aje ya ji zahi wannan warewar da yayi sosai kenan kaga yake nuna cewa sosai ne ya abun nan yake budewa ba kamar yadda galibin muke sallawa mutun a gudundune koda ba a ce sahu ya hana shi ba hadisi na 1896 alima muke cewa haddathana abdul malik ibn shu'aib ibn lays akhbarana ibn wahab akhbarana lays an darraj an ibn hujaira an abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujada fa la yafrish dai kada shin huda hannuwan shi iftirashal kalbu shin hudawa ta kare yace wal yadumma fakhizai to yi kokarin tattare cinyoyin shi ya gama cinyoyin shi ke wannan hadisi dukkan su gabaki dai suna magana ne akan abu guda da suffar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake yin sujada yana ware dama tsinin shi gami da hakarkarin shi al-imam shaukani cikin sharhin hadisin abi huma yake cewa hadisin yana nuni akan cewa shar'antuwar warewa tsakanin cinyoyi cikin sujada da kuma mutun ya daga cikin shi da a cikin wannan a cikin sujada hadisin baban duka gabaki dai suna nuni ne akan cewa mai sallah ya ware tsakanin hannuwan shi fi sujudi wa ba'idhuma cikin sujada ya nisantar da su gami da hakarkuran shi kada shi hunhuda su kuma a bisa kasa qurtubi yake cewa al-hikmatu fi babu hadhihi ra'a fi sujudi hikimar da tasa ake so mutun yayi irin wannan siffa a cikin sujada annahu yakhufu biha atimaduhu alal ardi wannan zai nuna ya rage gami da dogaro akan kasa wala ta'asaru anfuhu wala jabhatuhu hancin shi da goshin shi ba za su yi tasiri ba wala ta'azza bi mulaqatil ard ba za su yi abun nan ba ba za su tutu ba gami da in ya rungumi kasa kamar yanzu in ya kasance haka ne yayi sujada to huskar shi haka ba a bisanta ba ba karhi amma an haka yayi to tabbas da goshin shi da huskar shi sun dungura sosai a kasa yadda suna iya tutuwa wasu kuma suka ce cikin malamai kuma wannan sufa ita ce ta hikama da sufa ta tawadu'u kuma ta ihtatahi da nuna cewa mutun ya tabbatar da goshin shi da hancin shi a cikin abun nan a cikin sujada kuma tana nuni cewa mutunan ba dan kasala bane cikin ibadar Allah Nasiruddin ibn al-Munayyir cikin hashiya yake cewa hikima shine kowace gaba ta bayyana kuma ta bambanta gami da yal uwarta a cikin sujada kamar zaman kanta take karata dogara ga yal uwarta in kai haka kan ware wannan hannun zaman kan shi yake yana sujada shi kadai wannan zaman kan shi yake yana sujada shi kadai amma inda kai haka da hannu da hakarkura sun game sun zamana abu daya shi ko sujada so ake gaban su waru kowace tayi sujada kamar yadda take yace sai zamana mutun daya ya zamana kamar adadi diyawa ne a jikin shi gabbai da dama suna yin wannan ibada mai albarka ita ce sujada wa muktada haza anna kullu wannan yana nuni cewa kowace gaba ana so tayi zaman kanta a cikin sujada kuma wannan sabanin abin da ake so mutun ya kasance in ya gama jikin shi ibn hajar ya faɗa cikin al-fatahu wannan hadisan suna nuni akan wajibce ne at-tafarijul mazkur warewa da budewa a cikin sujada shine mai kamar da muka faɗa da mai iziya ma ya kawo shi wajafur rajul bayna janfayhi wa ardadaihi da yayi magana hadisi na 158 na 157 al-imam yake cewa babu rukhsat fi zalika li darura baban dake bayanin an yi rango mai gami da hakan kin inda darura wancan inda aka hana yana iya yi hadisi na 1897 al-imam yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id akhbarana laysu an ibn ajlan an sumiyi an abi salih an abi hurayra yake cewa istaka ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai kuka mashaqqatu sujudi cewa sujada tana musu tsanani alaihim gare su idan faraju in san wawware ko idza tafarraju aw ta nuskha fa qala sai ce istainu bi rukabi ku nemi taimako da guyoyinku mana in akai wannan in an yi doguwar sujada suka ce hakan kin in an dau lokaci sosai suna kagewa sai yace musu to ku haka mana ku nemi taimako da guyoyinku in kaga wannan darura ce in sujada ta yi tsawo sosai aka ba su wannan dama da yace istainu bi rukaba ibn ajlan yake cewa wannan shine mutun ya aza mirafikan shi akan guyoyin shi aza su idan sujada ta yi tsawo amma kiyaye abinda aka faɗa Tirmizi ya huddo wannan hadisin amma a cikin ruwaya shi babu cewa idan faraju sai kullu tarjama da shi babu ma jaa fil ijma da idza qama min as-sujudi sai babe na gaba babe na 158 al-imam yake cewa babu tahassur wal iqa'a baban dake bayanin at-tahassur yin abun nan kama tsatso wal iqa'a da kuma tsugunni hadisi na 1898 al-imam yake cewa haddathana hannad ibn sarri an waki an sa'id ibn ziyad an ziyad ibn subay
Al-Hanafi yace sallaitu ila jambu bin Umar nayi sallah a dabar dan Abdullah dan Umar fa wada'atu yadayya sai na az hannuna ala hasirati ya abusa tsatsona falamma salla yayin da ya salla sai ce haza salbu fi sala wannan kuncewa ne cikin salla wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu annabi ya kasance yana hani gami da wannan yace mai sharhi yake cewa wa alamu annahu warada fi nahai an wada uliyad alal khasira fi salati bi lafs ka sani cewa akwai hadisi kirar da yazo yayi hani gami da mutun ya aza hannun shi a bisa tsatsan shi yana salla naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli rajul mukhtasaran mutun yayi salla yana mai aza hannu bisa tsatsu wanda muslim ya huddo shi da hadisin dake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha ani takhassur fi salla annabi yayi hani gami da aza hannu bisa tsatsu cikin salla da hadisin dake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisar fi salla wanda ahmad da abu dauda da muallif suka huddo shi ga baki daya da lafazin naha anil khasr fi salah wanda bukhari a haka huddo shi ma'ana al khasr da at takhassur da al khasr duka abu daya ne shine aza hannu busa tsatso kuma wannan shine abinda muhaqqiqun da galibin malaman lugha da malaman hadisi da malaman fiqh suka kai amma khaddabi ya kawo ta magana da ban cikin tafsirin al ikhtisar wanda yace wasu sun rai cewa wa al ikhtisar shine mutun ya damke hannun shi ya damke hannuwan shi ya aza su kuma busa tsatso ya aza sanda ya taukau alaiha wanda zai jingina da ita a tsatsan shi ibn al-arab yake cewa man qala innahu innahu as-salatu ala al-mukhtasar la ma'ana lahu idan mutun yace wannan shine ma'anar babu wata ma'ana cikin wannan magana a takeice dai tafsirin da aka faɗa shine daidai malami sun yi sabani akan at-takhassur yin wannan rike hannu cikin tsatso a cikin abin nan dalilin da yasa aka hana wai mutun yana cikin sallah rike hannu cikin tsoye haka ana cikin sallah abin da yasa aka hana yace a tashabbuhu bi shaydan kama ce da shaydan magana ta farko wasu suka ce magana ta bi kama ce da yahudawa ta uku suka ce hutu ne na yan wuta na hudu suka ce fi'il muqtalin wa mutakabbir aiki ne na masu jiji da kai da girman kai na biyar cewa sufa ce daga cikin sufa wanda aka kama musiba ya aza hannun sa a bisa abun gikin shi wajen rasuwa ko wajen wani abu da ya samu yace musani nan al-imam ya kulla babe da kan cewa babul iqa da kuma bayanin tsugunni amma bai kawo hadisin ba da yi tarjuma akan shi wa aura da fihi hadisi ibn abbas sai ka hadisin ibn abbas wanda magana ta gabata akan shi zai zo bayani akan al-ikhtisar cikin sallah bai kawo shi ba malamai suka ce la'alla al-imam mantawa yi bai kawo hadisin dake nunin tsugunni cikin sallah wanda mun gan shi a bukhari kuma akwai shi a muslim annabi ya hana tsugunni cikin sallah a zaman tahiyya ma'ana sai dai a tsakanin abun nan sai a tsakanin sujada da sujada shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama yi hadisi na 100 da babu kai na 159 babul buka'i fi salah baban dake bayanin kuka a cikin sallah hadisi na 899 al-imam yake cewa haddathana abdurrahman ibn muhammad ibn sallam yace akhbarana yazid yani ibn harun a cikin malaman hadisi akwai salam wanda yake da tashdid wannan mai tashdid ne akhbarana hammad yani ibn salama an sabit an mudarrif an abihi yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla wa fi sadrihi azirun a cikin kiryin shi akwai wata ƙara ka azirun raha kamar ƙara na tahuna shine almirjat tahuna min albuka saboda kuka ma'ana kuka na takawa da khushu'i da annabi yake yi kamar ka ce ana nika da tahuna tahuna kan madoka wannan ta mu ta yanzu da ake nika da ita tahuna su tahuna ce da ta dutse ne ake garzawa haka kamar karan dutsen nan lokacin ana garzawa saboda kukan mutum ba a kwatanta shi ba da tahuna ta mu ta yanzu ba ita bace ta su daban ta mu daban Khattabi yake cewa aziru raha shine sautin ta kamar yadda sautin ta da motsin ta yake haka suke ji kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla yana nihi Ibn Hajar al-Makki yace huwa bil qasr khurujid dam'i min al-hazni hutarwar hawaye lokacin da mutun yake cikin damuwa shine yace azirun ka azirul murjal min al-buka a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa annal buka la yubtul salat cewa mai kuka bayya bata salla cikin salla diddai ne harafi ya bayyana ko harafi bai bayyana ba wasu sun ce idan kukan ya kasance na tsoron Allah ne sallar shi bata baci ba wannan hadisin kuma yana nuni akan haka da kuma Ibn Hibban ya yi ruwaya yake cewa ma kana fina farisin yawm badar ghayra al-miqdad ibn al-aswad wala qadara aituna wa ma fina qa'imun illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shajara yusalli wa yabki hatta asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana sallah har sai da asuba tayi sai kulla babu akan halacci ambata halanci cewa kuka idan na tsoran Allah ne ya halitta
hujjar shi akan halaccin kuka cikin sallah shine idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya, suna faduwa suna masu kuka, wannan hujja ne akan halacci
dan Allah baya yabe su bada abin da yake an hana shi a ciki. Shi yasa mai ahadar yake cewa bukaul khashi mugtafarun fi sallah, kukan mai tsoron Allah abun yi wa gahara ne cikin sallah. A nan gurin ba yana nihin gahara ba ta zanubban shi, ba kabulu ba ba adu kawai, an gahurta mishi ba kabulu ba ba adu, babu lahi akan wannan, ba wai gahara ta zanubbai ba wannan, dan ba ita bai kulla bayani akan wannan. Koda ana gahurta ma mutun zanubban shi tare kananan littata, wannan mutun ba abun ne ba an yi ta shirmi a ciki. Mugtafarun shi faqihi ne wanda zai tabbatar da wannan malaman hadisi ko ayoyin Qur'ani ko malaman tafsiri cewa kuka a cikin sallah sababin gafara zunubai ne, wannan a hadisi da wannan za a tabbatar, amma shi nan ya kulla littahi saboda babu fiqh. Haka nan misali zai ta kawo cewa wa man fa'ala kaza fi salati fala shay'a alai wa man iltafata fi salati fala shay'a alai, wanda yayi waiwaye cikin sallah babu komai a gare shi, yana nihin babu lahi. Mutum yana sallah ya rika waiwaye kuma a ce babu lahi, yana nihin kawai babu kabulu babu ba da mu a wajen malaman fuqahau. Amma kuma yana da zunubi bai yada wannan yaji can wani guri ne mu dalilin shi. An tambaye annabi sai cewa huwa ikhtilasin yaqtalisu shaytanu min salatil abd, kowanne malaman fanni in ka dauki fannin wani magana kanta na salam magana da suke yi, in ka dauke ta ka azama wani fanni zaka yi kuskure ba karami ba. A matsayin shi na malamin fiqh yace fala shay alaihi, ka dauka ga cewa babu zunubi yake ni babu kabri babu aji. A matsayin malaman hadisi in sun ce fala shay alaihi, suna nihin kuma shi wannan mugtafarun, inda su suka faɗa ka suna nihin gafarar zunubai. To shi ne yasa yake cewa bukaul khashi mugtafarun fi salah, an yi mishi gafara ma'ana ba kabulu ba ba aji bai da lahi akan wannan. Babu na 160 al-Imam yake cewa babu karahiyatul waswasa wa hadisin nafsi fi salah, baban da ke bayanin karhancin alwaswasa wasiwasi da hadisin nafsi fi salah, da kuma zance na rai a cikin sallah, zance mutum ya rika zance a cikin ran shi cikin sallah. Hadisi na 109 daidai al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal wanda muka sani, akhbarana Abdul Malik ibn Amr wa akhbarana Hisham ya'ni ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an Aba ibn Yasar an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda fa ahsana wudu'ahu, wanda ya arwalla ya kyautata arwalla shi summa salla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu, la yasahu fihi ma bayi mantuwa a cikin su ba, gufira lahu ma taqaddama min zambihi, an gahurta mishi abin da ya gabata na zanubban shi. Nan gurin da yake cewa la yasahu bayya rabkanuwa yake nihi a cikin wannan salla, dibi yake cewa yakuna hadiral qalbi, kasance ya halarto da zuciyar shi, aw ya abudallahi ka annahu yara, yana bauta ma Allah kamar yana ganin shi haka idan cikin almirqat. Muslim ya rawato daga Imran Maula Usman yake cewa ya ga Usman yayi kira cewa a kawo mishi makayi, wanda hadisin Umlatul Ahkam ya kawo shi. A ƙarshe dai sai yake cewa man tawadda'a nahu wudu'i haza summa salla raka'atayn sannan sai salla raka'a biyu, la yuhris fihi nafsuhu, ba zancan rai a ciki, an gahurta mishi abin da ya gabata na zanubban shi. Idan yana nihin cewa la yasu fihi ma bai zancan rai ba, to wannan shi yahi dacewa, dan saboda yace wal ahadisu yufassiru ba'daha ba'da, hadisi bangaren shi ke fassara hadisi, hadisi ya fassara hadisi, ba a fassara hadisi da kwakwalwa ba. Nan gurin kaga cewa la yasahu fihi ma bai sahu, sahu ta malamin fiqh suka dauka cewa bai yi ba sujudu sahu a ciki, kenan nan sai zama na sujudu sahu suka ce ma a cikin sallah, ita kuma ta zama na gyaran sallah ce, to ba sujudu sahu yake ne ba, la yasahu fihi ma bai zancan rai, bai gafala a cikin sallah wannan. Sujudu sahau ka kama take, ba ita ba ake magana anan, kenan ka ga nan gurin sai yace la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, sai a fassara la yasuhu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, bai zancan rai, bai zancan zuciya a ciki. Akwai bahasin da nayi wanda sunan shi tafsirul hadis bil hadis inda al-imam al-abu al-qadi abul walij al-badi min khilal sharhi al-muntaka sharhi al-muwatta rahimahullahu ta'ala, yadda zan muga hadisi ma karan kanshi, munga tafsirul qur'ani bil qur'ani shine farko abin da ya kamata mai tafsiri ya nema. To hadisi ma haka ne, tafsirul hadisi bil hadis shine farkon abin da mutum ya kamata ya nema, kamar da al-imamul qari al-imam al-aini cikin umratul qari yake cewa tafsirul hadisi bi aula bil hadisi min at-takhmin fihi bizan, mutum ya fassara hadisi da hadisi ya hiye mushi yayi taje kewaye kewaye wajen da kamo da zato, cewa la'alla kaza ake nihi, la'alla kaza ake nihi, alhali kamar sai ibnu rajab shi yasa kan ya shiga sharhi a Fathul Bari Sharh Sahih Bukhari sai ya hada kan hadisan gaba ɗaya duk hadisan da suka zo cikin baban dan in akwai iskali to wata ruwaya zata fassara shi in akwai wata matsala wata ruwaya zata hudo shi kyarare hilga abinda ake ne kaga nan kamar la yasu fihi ma shine kawai la yuhaddisu fihi ma nafsuhu annabi ya fassara abin shi hadisi na gaba yake cewa an gafarta mishi zunuban shi saga'ir ake nihi banda kaba'ir nan kaba'ir sai da tuba hadisi na 901 alman yake cewa haddathana usman ibn abi shayba akhbarana zaid ibn al-hubab akhbarana muawiyah ibn salih ar-rabi'ah ibn yazid an abi idris al-khawlani an jubair ibn nufail al-hadrami an uqbah ibn amir al-juhani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ahadin yatawaddau babu wani mutunan da zai arwalla fai husin alwudu'a ya kyautata arwala yusalli raka'ataini yayi sallah raka'a biyu yuqbilu bi qalbihi ya fuskanci wannan sallar da huskashi wa wajhahu da wajhihi da huskashi alaihi ma gare su illa wajabat lahu aljanna sai aljanna ta wajaba a gare shi zai shige ta nan gurin yana nihi bi qalbihi wa wajhihi gabaki dan shi zahiran wa badina ake nihi al-imam an-nawawi yake cewa wa qad jama'a sallallahu alaihi wasallam bi hatayn al-lafzatayn anwa'ul khudu'i wal khushu' nan annabi ya tattara dukkan wani nau'i na khudu'i da al-khushu kaskantar da kai da kuma tsoron Allah dan khudu'i cikin gabbai yake khushu'i kuma cikin zuciya yake in an ce akhda'a fulan ma'ana ganga jikin shi ta miƙa wuya in kuma an ce akhsha'a fulan shine zuciyar shi ta miƙa wuya sai annabi nan ya gama gabaki daya yuqbil bi qalbihi wa wajhihi da gabbai da zuciya gabaki daya miƙa wuya babu na 161 al-imam yake cewa babul fatahi alal imam fi salah baban da ke bayanin tunawa liman a cikin sallah yace haddathana muhammad ibn al-ala wa sulaiman ibn abdurrahman ad-dimashqi qala suka ce akhbarana marwan ibn muawiya an yahay al-kahili an al-musawwar ibn yazid al-maliki anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala yahay yake cewa rubbama qala yana cewa wani lokaci shahidtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu cikin sallah fataraka shay'an lam yaqra'u sai bar wani abu wanda bai karanta ba faqala lahu rajulun sai wani mutum yace mishi ya rasulullah ya ma'aikin Allah tarakta ayata kaza wa kaza kamance ayata kaza da kaza faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa halla azkartaniha me yasa baka tuna mini ita ba ko zakartaniha baka tuna mini ita ba ana ciki ma'ana yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye wata aya ya wuce ta da aka gama yake gaya mishi yace me yasa baka tuna mini kaga yake nuna shar'antuwar tuna ma liman idan ya abun nan yayi mantuwa nan da yace al-musawwar ibn yazid al-maliki shine ana rubuta shi bi dammil mimi wa fatahi sini al-musawwar kan yake so wa tashdidul wawi al-maliki shine abu abubakar al-khatib yake cewa yaru anhu anin ana ruwaitawa daga gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi guda daya wannan shine karshen shi kenan wannan mutunan hadisi daya rawaito a rayuwar shi maliki nisba ce zuwa kan madauka cewa malikiya malamin malikiya ne ba malikiya ba yana nihin nisba ce zuwa ga wata kabila ta bani asad ibn khuzaima a cikin ruwata akwai al-maliki nisba zuwa ga kabila masu yawa akwai al-maliki wanda ake zuwa ga kakanshi akwai al-maliki zuwa ga mazhaba akwai al-maliki zuwa ga ƙarya ta malikiya sananna gari ne wanda take sananna ce a Furat ana ce mata malikiya sunan gari ne ibn abi hatim ya ambata da abu umar an-namiri da wasun su cikin baban manisuhu musawwar ya ambaci wannan kaga yanzu wannan ma yake karfafa mana abin da na faɗa yanzu matukar in malamin tarihi yanzu yana bayani yace al-maliki fulanun al-maliki daka doka ce dan malikiya yake ne shi kuma na dan garin malikiya in malamin fiqh yake magana yace al-maliki fulanun al-maliki yana nihin dan mazhaban malikiya in malamin hadisi ne gashi yana nihin dan kabila dake cikin kabila ta Asad ibn Khuzaima al-maliki sunan kabila ne Sulaiman cikin hadisin shi yake cewa kuntu araha nusikhat ina ganin cewa an shahita Sulaiman yace akhbarna Yahya ibn Kasir al-Asdi haddathana al-Musawwar ibn Yazid al-Asdi al-Maliki hadisi na 303 al-Imam yake cewa haddathana Yazid ibn Muhammad ad-Dimashqi akhbarna Hisham ibn Isma'il akhbarna Muhammad ibn Shu'aib anba'ana Abdullah ibn al-Ala ibn Zabar an Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla salatan an-nabiy ya karanta wata ya sallaci wata salla fa qara'a fiha sai yayi karatu a cikin ta fa lubisa alaihi sai karatu ya rikice mishi falam man sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya tahi yayi qala li ubayy sai yake ce ma ubayy ibn ka'ab a sallaita ma ana ubayyi kai sallah tare da mu kala na'am sai yace eh fa ma mana aka yace me ya hana ka tuna mini ayan nan da ta rikici kaga nan shi kwarjini ya hana shi bai tuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayat amma da aka gama kaga wannan kuma mun sani cewa daga cikin sahabbai aqra'uhum ubayy ibn ka'ab wanda yake kowa karanta qira'a shine ubayy ibn ka'ab shi yasa anan gurin annabi har ya ware shi ya tambaye shi yace ubayy me yasa baka tuna mini ba kaga su abubakar su umar da sauran kowa da fagen shi da farallar shi da Allah ya mushi wajen qur'ani shi kuma ake sallama ma kuma haka Allah ya raba fada'il a cikin bayu wani yana da kaza wani yana da kaza wani yana da kaza shi yasa wani da ya rubuta ma al-Imam Malik later ya aika mishi cewa al-Imam Malik ka yawaita gami da karantar da al'umma hamma kana tozartar da ibadarka ba ka kasance mai yawan sallah ba mai yawan azumi mai yawan kaza sai ya rubuta mishi cewa bayan hamdala da salati ga annabi ka sani cewa Allah qassama bainal ibadil amal kama qassama bainahum al-arzaq Allah ya raba ayyuka tsakanin bayu kamar yadda ya raba arziki tsakanin bayu kamar yadda kai dan kana dan kasuwa baka zo ka ce mana me yasa kai kake kiwo ka saida su mana ka zo kai kasuwa din mutane suna kasuwanci haka nan shi wannan haka Allah ya nuhace shi da arzikin shi shi kuma wancan dan kasuwa haka shi kuma wancan kaza to yace mishi yadda Allah ya raba arzikan nan haka ya raba ayyuka yayyabe shi yabo na alkhairi yace ina fatan da ni da kai duka Allah ya karba ma kowa da shi kowa ayyuka ne na alkhairi yake yi amma shi wannan aiki na karantarwa ba dare ba rana ko da yaushe yana karantarwa har ya hana mishi lokacin ibadar shi to wannan ba matsala bane ba lahi bane Abu Huraira haka ya kasance bayyada yawan azumi bai da yawan ibada amma kuma karantarwa ga hadisan shi ya shagalta kawai da karantarwa ba dare ba rana haka Abdullahi dan Mas'ud ya kasance an tambaye shi me yasa baka yawan azumi sahabbai muna ga kowa azumi kwana sallah wani azumi kullun sai yace masa ni in na dauki azumi raunana ne yake gami da karatun da nake ba ku sai na zabi daukan ba ku karatun ku gami in hakura da ibadatawa wanda wannan kuma Allah ya raba ayyuka ba dole sai ka kwashi wancan ba wanda ya baka in kai kokarin wannan alhamdulillah amma in ka takaita akan wanda Allah ya raba maka shine yake ni ma amana nan gurin da ya zama na ubayyu Allah mashi rahama da ga ba hasirin na sharana man du'ifa fil hadis wa kana imaman fil qira'at malami waje 22 wanda ba dukan su bane a wajen qira'at jagorori ne a'imma ne daga ciki akwai asib amma kuma aka koma wajen ruwaya hadisi da'ifai ne ba amma hujja da su galibin su ga asim ma saduq ne babe ne kuma wannan bai suka su ko daya bai suka su haka Allah madaukin sarki ya raba mu kowa aikin shi sai daidai ku wanda kamar su ibnu jazari su ci can su ci nan wajen qira'at ayyuma ne wajen hadisi ayyuma ne hadisi na 100 babu na 162 babu nahyi an talqini babu gami da hani gami da talqini hadisi na 194 al-imam yake cewa haddathana abdul wahhab ibn najda haddathana muhammad ibn yusuf al-firyabi an yunus ibn abi ishaq an al-haris an ali radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ali ya kai ali la taftaha ala al-imami kakka tuna ma liman fi salati cikin sallah kaga can an ne umarni nan kuma an hana abu dauda yake cewa abu ishaq lam yasma amin al-haris illa arba'ati ahadith a cikin nan ina abu ishaq abi ishaq an al-haris an ali to wannan abu ishaq din abu dauda yace a rayuwar shi kab hadisi hudiyar rawaito daga haris wannan hadisin bai daga cikin su kenan kaga hadisin mai rauni ne kawai abu dauda yake san nuna mana hadisi hudiyar rawaito daga wannan malamin wannan bai cikin su kuma duka kare abinda zakai da binciken da zakai a duniya hadisi gaba ɗaya baka samu na biyar ba wanda yake nuna maka wannan ayyuma ne huffaz ne abinda suka faɗa har zuwa yaushe ba zaka abin gakin shi ba akwai yanzu haka wanda bahasin da yake bisa kan shi yake nuna ma darajar magabata da yadda Allah ya ba su ilimi bahasi kan ruwa cikin da al-Imam Daraqutni ya soke shi da cewa majahil ne a cikin sunan kin shi har yanzu ban ci karo da marawaci ɗaya ba inda ya faɗi maganar da an koma cikin kutub na magabata an saka samu sabani duk inda ya faɗi magana haka zai kuma har a ƙari tabbas haka zaka tarda saboda Huffaz ne rahimahumullahu ta'ala nan yake cewa tajabi hazal hadis wanda suke karhancin cewa makaruhi ne a tuna ma liman da wannan hadisin suke hujja amma da ifi ne bai isa ya ci karo da hadisan da suke nunin halacci ba wanda suka gabata haka Hafiz cikin Fathul Bari ya faɗa Khattabi yake cewa sanadin hadisi mai kyau ne yana daga ruwaya Haris amma akwai magana a cikin sha'anin Haris din wannan kaga yayi nuni shi ma zuwa ga rauni da al-Imamu Abi Dawud ya kare mana magana in ana neman raunana hadisi ko inganta shi magana sun aka same ta kamar an samu zinari a cikin neman kudi aka samu magana wannan ayin makin an gama komai kace Abu Dawud ko Tirmizi ko Muslim ko Bukhari ko Sudara kudini ko magabata kwatankwacin sa aka ce sun ce kaza to kawai magana ta kare akan sha'anin abun nan sha'anin ilimi illa an yastautiha sai in ya nemi a tuna mishi kin wannan mai ahadari ko ba aka tuna ma liman sai in ya nemi a tuna mishi wannan shi yana nunin kuskuren da muke abkuwa daga liman ya dan yi karkarwa kadan din sa wasa ya ce ma zai yi kawai wani sai saburo ya tuna mishi wanda wannan ko in aka ce wancin ya tuna mishi wancin he kuma shawwasha shi gaba daya ma sai ya rikice dan saboda ai cikin jama'a mutsi yana limancin jama'a kaucewar da wannan ba yana nuna tabshin harda bane ko rishin kwarin harda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abun nan yake cewa Ubay me yasa ga ituna mini kawai ni sha'ani ne wanda yake bijirawa a Fatiha ma sai ka samu babban ƙari yayi kuskure a cikin Fatiha ko ya cinye wata aya amma ba kai tsaye ba daga yayi ta rayuwa daga ya dan wuce ma zai tuna kuma ya komo gyara abun shi sai in ya nemi ko illa an yantazirul fata sai in ya saurara abun gakin sai in ya saurara cewa a tuna mishi kin ayo ai baka gani kusan galibi abinda muka dauki kiyamul lailikin cikin al'umman mu dai gaskiya da aka dauke ta kamar gasa ce ta harda gwadan tilawa ne ko galibi qurra'u suna gwadan tilawa ne ba kiyamul lailin ba shi yasa ake fama ban Allah a samu suna bayan shi su ba dan sallah ba kawai neman kuskuren shi suke ta newa don ba haka bai kamata eh a sauka ba a kama shi shi ko kamawa babban dai wa'azi a gare mu in dai cikin sallah ne in cikin sallah ne wannan ba na kasu bane gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam hasobi haka ta faru kayan kaga ba zancen cewa Annabi tilawa ce bata nuna ba ko kaza shi aka zo koma Qur'an eh to gaji shi kuma asali ma kai wa dora ka cewa shi yana karatun shi a kwalo shi kai ka rika leka mishi a cikin sadula ba bukatar wannan yawa yawa shi ne maganin su in yana karantawa shi babu ma bukatar sai ka doka mushaf kin ma hai hali na darura ga wanda yake bukatar shi liman kin amma kai kana mamu ba wanda yace maka shi yana sallah shi kai ka doki mushaf ka rika bibiye shi khushu'i na sallah zai dauke maka da abun nan babu litifati fi salah baban waiwaye cikin sallah hadisi na 905 al-imam yake ce haddathana ahmad ibn sali hadisi bin akhbarana ibn wahab akhbarani yunus an ibn shahab sami'tu abul ahwas naji abul ahwas yana ba mu hadisi cikin majalisin sa'id ibn musayyib kala yake cewa kala abu zar yake cewa sa'id ibn musayyib malamin malik ne kuma ya lazumci abu huraira ba dare ba rana cikin manyan daliban abu huraira na majalisin shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu allah azza wa jalla muqbilan alal abdi bawa ba zai gushe ba yana fuskantar bawa Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawa cikin sallah huwa fi salati yana cikin sallar shi malam ya tafi matukar bai yi waiwaye ba fa izal tafata in sarafa anhu daga yayi waiwaye sai Allah ya kauda kai gare shi ya shafa mishi lahiya kaga nan gurin anan zaka fahimci magana mai ahadari wa man tafata fi salati fala shay alaihi ba magana lahi yake ba hadisi na 906 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana abul ahwasi anil ash'asi yani ibn sulaim أنا أبيه أما سروق وأنا أيشا قالت كتوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتفات الرجل في الصلاة ناتم بي أنه صلى الله عليه وسلم قمد ويمتن تكين صلى نتي إنما هو اختلاس كو ورچيني يختلسه الشيطان من صلاة الأبد وأن الشيطان يكي ورچي وادق صلى باوا يورچي مكالادن كي ربا كده إتا nan da yake cewa daga yayi waiwaye sai Allah kauda kai gare shi ibn al-malik yake cewa shine karancin lada ba zai samu lada cikakke a cikin shi ba abul ahwas wannan ba a san sunan shi ba shine maula bani lais wasu suka ce maula bani gifar ne ولم يروا عنه غير الزهري باب wanda ya rawato hadisi gare shi sai zuhuri yahay ibn ma'in yake cewa laysa bi shay ba kowa bane cikin hadisi me amfanin cewa lam yarwi anhu illa fulan ba wanda ya rawato hadisi gare shi sai wani dan saboda he zamanin a matsayin shi majahuli ne majahuli shine wanda marawaitin da babu wanda ya rawaci hadisi wajen shi sai mutun daya amma idan mutum bi sun rawaci hadisi wajen shi sun hudda shi daga jahala ba an kira shi majahuli ba kawo majahuli an kai an ce wannan rawin majahuli ne majahulul ayn to kawai kamar ana nihin cewa a rayuwar shi gabaki ɗaya mutum ɗaya ya rawaito hadisi daga gare shi bai yadda rawi na biyu shine majahuli kenan daga nan zamu fahimci cewa majahuli ne hadisin kuma yana nuni akan karhancin waiwai cikin sallah kuma jumhurin malamai haka suka tahi akai mutawalla yake cewa haramun ne in dai ba dan darura ba kuma yace maganar malaman zahiriya Hafiz Ibn Hajar yake cewa abinda ake nihi wa da waiwai a hadisin nan mu sani waiwaye matukar mutum bai juya da kirjin shi ba in ya juya da kirjin shi wannan kuma gabaki ɗaya ma ya bar alqibla babu maganar sallah waiwayen da ake magana na wannan baban yana sallah ko yayi haka amma ba juyo gabaki ɗaya shi ba dukkan shi ana ce mishi waiwaye to in ya juya gabaki ɗaya wannan babu sallah ba zan can makaruhi ake ba nan zan mu takaita yawa kamar yadda nan mai risala ya kawo kayyade shi da mata cewa mace cikin sujjara ta kunu munzawiya ta kasance a yakune ba ta bude ba malamai suka ce babu hujja akan wannan din ka duba shuru na risala zaka ga cewa sun ce babu dalili akan cewa mace ta sha bambam da namiji hujja kuma shine annabi alayhi salatu wassalam ya cewa mun gani cewa a cikin qawaidul fiqhiyya shekaran jiya innamal nisa'u shaqa'iqur rijal mata daidai suke da maza a cikin sha'anin al'amru ina yi barna bar sai in dalili ya hudda su da wannan ka'ida aka ma al-imam ibn abi zaid al-kairawani raddi akan waccan ka'idar da ya faɗa cewa mace ba za ta kasance haka nan ba basu ɓoyewa bayyanawa aiki fatan da liƙo a ma'ahu nan gurin tambaya ce wannan ya yi faltatil lisan tuntube na harshe kawai tuntuban harshe ake cewa a Hausa.